Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16. Masu aroma jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da Allah da kuma niyya ha kuma na iya samu akan Alpha Radio na kuma su dake kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau litini 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC da Hafsat Maina Muhammad da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai
to ma sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka ga kanun labarin. Shugaban Zimbabwe wanda ya dade yana mulkin kasar Robert Mugabe yayi kunnan kashi ga wa'adin da aka bashi zuwa karfe 12 na ranar Litinin da yayi murabus ko a tsige shi. Mugabe a wani jawabin da yayi ta talabijin ranar Lahadi yace bashi da niyan sauka daga mulki. Kotun kolin kasar Kenya ta amince da nasarar zaben shugaba Uhuru Kenyatta wanda ya lashe zabe a kashi 98 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada. Yan adawa sun kaurace wa zaben. Hukumar cin hanci da rashawa ta kasar Indonesia ta kama kakakin majalisar dokokin kasar kan zargin cewa yana da hannu a badakalar satar kuɗi dala Amurka miliyan 170.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa gwamnatin jihar Lagos ta ce za ta sa kafan wando daya da masu kin biyan kudin haraji.
Wata murya mai tushe ta kusa da hukumar karbar haraji a jihar ta tabbatar mun cewa ba gudu ba ja da baya a wannan mataki da gwamnatin jihar ta Lagos take niyyar dau.
Ha kuma a jamhuriyar Niger hukumar yaki da miyagun kwayoyi ne suka cafke jabin magunguna da aka shigo da su a cikin jihar.
Wani da yake aiki shi yana da takarda da take bashi incin kawon magani a cikin kasa. Don wannan mutunan shine ya kama ma wasu daga cikin ƴan kasuwa na kasar Niger domin su kawo maganin nan kimanin ton 13.
Ha kuma muna da rahoto akan ziyarar da abokin aikin mu Aliyu Mustafa Sakkwato ya kai a jihar Niger inda ya nuna wa jama'ar jihar majigin tattaki akan bakar akida na Boko Haram Kana Yusuf Aliyu Harande. Zai shigo da shirin sa na ilmi garkuwar dan Adam amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Shugaban Zimbabwe wanda ya dade yana mulkin kasar Robert Mugabe yayi kunnan kashi ga wa'adin da aka bashi zuwa karfe 12 na ranar Litinin da yayi murabus ko a tsige shi. Mugabe a wani jawabin da yayi ta talabijin ranar Lahadi yace bashi da niyan sauka daga mulki. Miliyoyin 'yan kasar ne suka saurari jawabin ta rediyoyinsu da talabijin da tsamanin cewa za su yi bikin ganin ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 37 ƙarƙashin Mugabe. Sun yi matuƙar baƙin ciki inda wasu daga ciki har zub da hawaye suka yi yadda suka ji Mugabe na ikirarin zai shugabanci babban taron jam'iyyar ZANU-PF mai mulkin kasar a wata mai zuwa. A jawabin nasa Mugabe bai ambaci batun yin murabus ba kuma bai nuna alamar cewa ya dauki shigowar da sojoji cikin rikicin siyasar kasar da wani muhimmanci ba. A taron da jam'iyyar ta ZANU-PF mai mulkin kasar ta yi a jiya Lahadi ne ta bashi wa'adin ko kuma a dauki matakin korarsa a zaman shugaban jam'iyyar wacce yana daya daga cikin waɗanda suka kafa ta. Shugabannin jam'iyyar sun nada mataimakinsa Emerson Mnangagwa wanda ya kora a farkon watan nan a zaman sabon shugaban jam'iyyar.
Kotun kolin kasar Kenya ta amince da nasarar zaben shugaba Uhuru Kenyatta wanda ya lashe zabe da kashi 98 cikin 100 na kur'un da aka kada. Ya adawa sun kaurecewa zaben kashi 39 cikin 100 na mutane miliyan 19.6 da suka rijista ne suka fito domin zaben kamar yadda shugaban hukumar zaben kasar mai zaman kanta yayi bayani. Shugaban yan adawa Raila Odinga wanda ya janye daga takara a maimaitin zaben shugabancin kasar yayi kira ga magoya bayansa da sun kaurecewa zaben kuma yan zanga-zanga suka hana a bude wasu rumfunan zabe a yankunan da yan hamayya suke da karfi. Odinga ya kira zaben a zaman shirme daban kaura. Soke zaben da aka yi a cikin watan Agusta shine karon farko da wata kotu a Afrika ta rusa zaben shugaban kasa.
Jamus, kasar da ta fi samun kwanciyar hankali a kungiyar tarayyar Turai ta samu kanta cikin rikicin siyasa yau Litinin. Makonin da aka kwashe ana shawarwari akan kafa gwamnatin haɗin gwiwa a kasar ya rushe, yayin da jam'iyyun kasar hudu da ke ganawar suka kasa jituwa akan batun bakin haure da manufofin makamashin da manufofin makamashi da kuma ƙara haɗin kan tarayyar Turai. Ana sa ran shugaba Angela Merkel za ta gana da shugaban ƙasar, amma har yanzu babu tabbacin ko za ta kafa gwamnatin tsiraru wanda hakan zai hana a yi zaben 'yan majalisa na bakan wa'adi ba, ko kuma ta bada shawarar a yi zaɓe a farkon shekara mai zuwa. Rahoton kasa cimma wani abin kirki a ganawar ya sa darajar kuɗin euro faduwa a kasuwannin sayar da hannayen jari a Asiya, inda takardun kuɗin suka yi ƙasa da dalar Amurka ta kuɗin Japan. Kalubalen da shugaba Merkel take fuskanta suna zuwa ne a wani muhimmin lokaci ga kungiyar tarayyar Turai, wanda ke fuskantar shawarwarin marasa daɗi kan ficewar Birtaniya daga cikin kungiyar ta tarayyar Turai.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Jakadun Amurka na China sun yi balaguro zuwa zirin Koriya 'yan kwanaki bayan da shugaba Trump ya kammala ziyararsa ta farko da ya kai a yankin. Ziyarar musamman na jakadun China zuwa Koriya ta Arewa, wanda shugaba Trump ya kira babban mataki, ya ƙara tsammanin cewa watakila a sami mafita ta diplomasiya. San Tan Wong, manzo na musamman ga shugaban China Xi Jinping, ya gana a Pyongyang da manyan jami'an gwamnatin Koriya ta Arewa a ranar Asabar. A cewar kafofin yaɗa labarai na Koriya ta Arewa, watakila sun yi musayan ra'ayoyi akan batutuwan da suka dami ƙasashen biyu a makurɗin Koriya da kuma yankin baki ɗaya da kuma dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Sai dai har yanzu jami'an China sun yi gum akan tafiyar. A taron 'yan jarida wanda aka saba yi yau Litinin, ma'aikatan harkokin waje na ƙasar ta tabbatar da cewa har yanzu San Tan Wong yana a Koriya ta Arewa ba tare da wani ƙarin bayani ba. Wasu rahotanni sun bayyana cewa Tan Wong Song zai gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da kenan birnin Washington DC. To, bari mu fara da rahoton da ke cewa gwamnatin jihar Lagos ta ce za ta sa kafan wando ɗaya da duk waɗanda suka kin biyan kuɗin haraji. Ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Makonni biyu da suka gabata daidai, gwamnatin jihar ta Lagos ta nan kwamishinan kuɗi a jihar Mr. Akinyemi Ashade ta gargaɗi bankuna da sauran kamfanoni da ke gudanar da harkokin kasuwanci a jihar da su hanzarta biyan kuɗaɗensu na haraji da ake bin su, wanda akasari ya zarta na shekaru goma. Kuma ba haka ba, gwamnatin ta fara ɗaukan matakan ladabtarwa a kansu. Ko da yake har lokacin haɗa wannan rahoto babu wani rahotanni ke nuna cewa jami'an gwamnatin ta jihar Lagos sun fara rufe kamfanoni da bankunan, amma dai wata majiya mai tushe ta kusa da hukumar karbar haraji a jihar ta tabbatar mun cewa ba gudu ba ja da baya a wannan mataki da gwamnatin jihar ta Lagos take niyyar ɗauka. To, ko ina mahimmancin biyan haraji ga 'yan ƙasa ko kuma kamfanoni? Mr. Babajide Ishola, wani masanin harkokin haraji da kasuwanci a birnin in Lagos.
Just about 2 million corporate taxpayers are within the net, and there are a lot more millions of businesses that are registered with CAC that are not tax registered.
Yace a halin da ake ciki yanzu, kimanin kamfanoni ko kuma masu biyan haraji miliyan 2 ake da su, kuma karkamanta akwai miliyoyin kamfanoni da suka yi register da hukumar registered kamfanoni amma kuma ba sa biyan haraji. Dan haka bincike ya nuna cewa yanzu haka babu kamfanoni miliyan 15 da ke biyan kuɗaɗen su na haraji wanda kuma abin takeici ne. Don haka matakin da gwamnatin jihar Lagos ta dauka zai taimaka wajen samarwa jihar kudaden shiga. To ko me yasa gwamnatin jihar Lagos ke matsawa kamfanonin na ganin cewa lallai sai sun biya irin waɗannan kudade ko haraji? Sai Mr. Babajide yace
VAT for example is the collection from those who have bought your services and goods and you remit it to the tax authority.
Ai irin harajin da ake bukata su biya shine irin na VAT da dai makamantan su da suke karba daga hannun jama'a, amma kuma suke kin biyan irin waɗannan kudade ga gwamnati, abinda kuma ke haifar da nakasu ga gwamnati wajen samun kudaden shiga. Yanzu haka dai duk da cewa jihar Lagos ita ce kan gaba a cikin jihohin Najeriya wajen samun kudaden shiga ta haraji, sai dai kwamishinan kuɗi na jihar ya bayyana takaicin cewa daga cikin mutane kusan miliyan 5 da ya kamata su biya haraji, mutane 600,000 ne kacal ke biyan haraji a jihar ta Lagos, abinda kuma gwamnatin jihar ba za ta ci gaba da lamunta ba. Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
To a can jamhuriyar Nijar ko hukumar yaki da miyagun ƙwayoyi ne ta samu nasarar kame wasu da suka shigo da jibin magunguna a cikin kasar. Ga su lamunmu barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Dubun waɗannan masu fataucin magungunan jabu ta cika ne bayan da jami'an tsaro suka riske su a wani lokacin da suke ƙoƙarin sabke lodin kwalayen magunguna don jibge su a wani ɗakin ajiya da ke nan Yamai, abinda ya ba hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi damar zurfafa binciken da a ƙarshensa ta yi nasarar kama kwalaye fiye da 1,813 dukkansu shaƙe da magungunan jabu. Kaftan Nana Aishatu Usman Bako ita ce kakakin 'yan sandan Niger.
Wani gurfi ne na 'yan kasuwa na ƙasar Niger tare da ban hannu wani da yake aiki shi yana da takarda da take bashi incin kawon magani a cikin ƙasa. Don wannan mutumin shi ne ya kama ma wasu daga cikin 'yan kasuwa na ƙasar Niger domin su kawo maganin nan. Kimanin ton 13 ne sun kai oda shi daga ƙasar End ya biyo ta ƙasar Ghana sannan ya iso nan Yamai.
Babban alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati Procurator Shehu Samna wanne ya ziyarci ofishin hukumar ta Okritis don ganewa idanuwansa waɗannan kwalaye ya yabawa jami'an da suka yi wannan babban kamu, ya kuma tabbatar da cewa za a hukunta dukkan masu hannu a wannan haramtacciyar sana'a. Mai shari'a Mamman Tsayyabu shine mataimakin babban alkalin gwamnati.
Mu dai a fannin justice can ofisin procurator za mu dauki matakin da ya kamata duk irin wannan case din ya zo wajen farke a dauki hukunci mai kwari a kai su gaban kotu a tambaye hukunci mai kwari saboda ya zamana kamar wa'azi ga ma wanda yake da nihin wannan abun, saboda yan kasa su tabbata da doka ita ce mai karhi akan kowane fanni a cikin kasar Niger.
Magungunan waɗanda aka gabatar wa 'yan jarida samfarin su don bambanta original da na jabu sun hada da Dicloxacillin da Cotrimoxazole, Ketoconazole, sai Ibuprofen da Colcaps. A cewar jami'ai, amfani da irin waɗannan magunguna zai haifar wa ɗan adam illa a maimakon magance ciwo. Dalili kenan da ake kira ga jama'a su bada gudunmuwa a wannan yaki.
Magannukan nan in ka dauki na kirkin da wanga na jabun daga Kadiba, kana gane kan lalle akwai bambanci. Na kirkin yana da takarda da za ta ce maka ga lokacin da ya kamata ka shashi, ga abun da bai kamata ba ka yi, wanda ake ce notice. A lokacin shi wanga na jabun bai da notice. Lalle wanga magani in kana shan shi maimakon ya maka magani ma in baka yi ba sa'a sai ya ciro maka wata cuta ma da za ta yi ta hima ta farin kin. Kenan saboda shine vraiment ya kamata kowa ya sa hannun shi. Tunda wanga aikin ba na likita ba kadai ne, ka 'yan sandan kan duwa nikin kowa ya sa hannun shi domin a samu a kawo ƙarshen wannan matsala.
A baya-bayan nan hukumomin kiwon lafiyar al'umma sun kaddamar da wani shirin da ya ba da damar rufe wasu shagunan sayar da magunguna wato pharmacy da wasu asibitoci masu zaman kansu a nan Yamai, bayan da bincike ya gano an buɗe su ne ba akan ka'ida ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To idan muka koma Najeriya kuma, a ci gaba da nuna wa jama'a mazigin tattaki da bakar akida na Boko Haram wanda wannan gidan rediyon ya shirya. Aliyu Mustapha Sokoto da ke wannan aiki a Najeriya ya isa jihar Niger. Ga kuma rahoton Mustapha Nasir Batsari game da wannan.
Gidan rediyon nan na muryar Amurka ya nuna faifan bidiyon ayyukan ta'addanci da kungiyar Boko Haram ta yi a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Amina fadar gwamnatin jihar Niger waɗanda suka kalli wannan majigi dai sun kasance cikin wani yanayi na alhini da kuma bacin rai tare da yabawa gidan Radio Murya Amurka akan wannan namijin kokari na samar da wannan faifan bidiyo domin fadakar da al'umma akan miyagun ayyukan wannan kungiya ta Boko Haram. Dr. Umar Faruk Abdullahi, babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Niger, na ɗaya daga cikin waɗanda suka kalli wannan majigi.
Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan musiba da muka kalla a yau tun muna ji, muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen shi. Al'amarin nan ya sha bamban da na wasu wurare, akwai dai kamanni ne. Mun ga su Al-Shabab da su ISIS, to su ƴan Boko Haram salonsu ya sha bamban, domin su babu wanda suka kyale, sukan yi bombin masallaci kamar da suke bombin coci. Saboda haka wannan bala'in har yanzu mun gode wa wanda suka yi wannan zuzurfan binciken, amma har yanzu muna da sauran bincike a ƙasa.
Shi ma dai mataimaki na musamman ga shugaban kungiyar Kristocin Arewacin Najeriya Kan, Rabaran Musa S. Dada, ga abin da yake cewa.
Na farko ina son nuna godiya ne ga shi baban bakonmu, domin muna ji ne, amma yau da idan Ubangiji mun gada idanu abubuwan da ya faru. Sanda ina duba wannan akwai tambayoyi iri-iri da ya zo min. An ce sojoji sun yi nasara, abin da ana faɗa mana muna ji kenan ko? A cikin wannan abin da muka gani yanzu nan, shin akwai nasaran kenan? Wannan su ne tambayoyin da na ya dame ni a zuciya. Na kusa na ƙarshe wannan zan bari. Wannan ƴan Boko Haram ɗin, yadda na dubiye su, wannan ƴan Najeriya ne kuwa?
To ko me yasa Muryar Amurka ta ɗauki wannan mataki? Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto shi ne babban manajan edita na sashen Hausa na Muryar Amurka, ga abin da yake cewa.
Muryar Amurka tana so ta nuna jajircewa mutanen Najeriya ne ga kalubale irin wannan da suke samu. Ta yi wajen shekaru biyu tana haɗa hancin wannan bidiyo, wannan documentary da ka gani, kuma da yawansa akwai hotunan da sukan su Boko Haram ɗin suka ɗauka, saboda ana so a nuna mutane halin yadda suke zaune a rayuwa da kuma cewa duk abin da suke kirarin musulunci ne ba musulunci ba ne.
Dukkanin shugabannin kafofin labarai da ke zaune a Mina da sauran masu ruwa da tsaki a kan sha'anin harkokin labarai da ma wasu daga cikin shugabannin addinai ne suka kalli wannan majigi a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, Muryar Amurka, daga Mina a Najeriya.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 10 na safe da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba. Allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke duba dangane da matakin da gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka na koran malaman makarantun firamare sama da 21,700. Wanda hakan ya jawo cece-kuce a baki ɗayan jihar da ma ƙasar baki ɗaya. Gwamnatin dai na ganin cewar wannan matakin shi ne mafi a'ala ga duk wani mai kishin cigaban ilimi a jihar. Alhaji Adamu Muhammad Mansur, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, ya bayyanar da dalilan gwamnati na ɗaukar waɗannan matakan masu tsauri.
don ba kuri kowa ba sai wayancin wanda aka samu da six certificate su aka kora wanda kuma su nawa ne lokacin inon su du ɗaya da revoke inon da dan doriya kadan kuma a cikin malamai da muke su a halin wannan lokaci ma su wajen 36,000 ne da 363 lokacin nan to abin da ake ciki kenan kuma an ba da wannan hangar kuma an ta training da training saboda akwai wannan ESPIN da ta shigo education sector support program in Nigeria ESPIN kenan wanda discipline kuma cikin ayyukan da ESPIN nan ta yi akwai issue na teacher development you know wato inganta su shugabannin makarantun primary su namu akwai kuma training na teachers da aka yi su malamai da suke koyar a primary nan particularly a areas guda area na lissafi da kuma area na koyon turanci don saboda ne akwai kididdiga da aka yi lokacin nan ya nuna cewa ɗalibanmu na primary in ka ɗauki yan primary 2 aka duba su aka duba wajen jarabawan su ya ga cewa kashi ɗin masu cin jarabawa na lissafi a wannan lokaci ba su fi kashi 17 ba na kuma turanci shi ma ɗin ba su fi kashi 23 ba kuma haka aka zo ma yan primary 4 su ma abin da ya nuna kenan aka samu cewa akwai wannan matsalolin su da aka sai aka concentrating wajen inganta training ɗin kan lissafi da kuma turanci to duk an ba da wannan bayan wannan kuma ga kuma zarafi da aka ba su aka ce wannan shekara gar da aka bada a 2011 an ce a oxygen makarantu suke nan jihar Kaduna muna da college of education na Kafancin muna da federal college of education a Zaria muna da ABU Zaria muna da kuma polytechnic muna da kuma na Kaduna wanda su ma akwai NC program suke yi muna da kuma NTI National Teachers Institute da ke nan Kaduna wanda su ma abin suke kenan sai ni suke na malamai amma duk da waɗannan wajen ƙaro ilimi guda 5 da muke da su a Kaduna da yawa ba su amfani da wannan damar da aka ba su ba
ya zama na cewar idan sun je sun ƙaro karatun nan ita gwamnati ita za ta ɗauki nauyin karatun nasu
ai dama gaba ɗaya za ka tafi da albashin ka ne sun san fatiyar za ka je ka yi kuma fatiyar za ka ga lokacin hutu ake yin su ba a kori kowa ba sai waɗannan masu fix certificate amma wannan 2018 da muka magana da aka gano cewa da ba su lokacin 2012 ne an ci su su ƙara ilimin su kuma shi yasa aka ba su wannan shekarun guda 5 ɗin nan gaba ɗaya je kuma wannan shekaru guda 5 sun cika ne cer ranar 8 ga watan August na wannan shekara
bari mu koma mu duba ita ainihin wannan jarabawa da kuka shirya waɗanne irin ka'idoji ko ko wani irin matakai aka dauka wajen shirya ita wannan jarabawar
to alhamdulillah rabbul alamin wato wannan jarabawa da aka shirya na yan aji hudu da aka ba wannan malamai sai da aka zauna tare da duk wani mai ruwa da tsaki a ne mai ruwa da tsaki a ciki akwai kungiyar malamai suna ciki kungiyar ma'aikata na TRCN wato teachers and student council suna ciki subeb suna ciki kuma akwai su TUC LLC duk an samu su sun shigo wannan abu saboda ne su ake alamwa kowa adalci kuma aka je da aka shiryo wannan tambayoyi na yan aji kudin da aka ce ake magana sai da aka zo shi wannan committee din kowa ya duba cikin wannan masu ruwa da tsaki da gino kowa ya duba ya ce eh insha Allah wannan da tambayoyi za a wa wannan malamai na yan aji hudu inda kada a manta cewa malaman nan suna koyar da aji 1 aji 2 aji 3 aji 4 aji 5 aji 6 shekara shi da ke yin da muke shi na primary to aka dauko wannan question na yan aji hudu kuma kowa ya duba wannan ko eh wannan committee ya dace eh wannan ya kamata ce a je ai wannan jaraba kuma abin da ya faru kenan ranar 3 ga watan Yuni na wannan shekara ranar sati ne aka je akwai centers guda 130 gaba daya a kewayen jihar Kaduna gaba daya ake wannan jarabawa aka musu wannan jarabawan da suka gama kuma aka kwaso script nan gaba daya aka zo aka samu malamai suka zauna suka yi makin wannan script one after the other don kowa akwai examination number din shi ya amfani da e-number din shi da sauransu bayan an gama maki tantance jarabawan aka ba kowa maki aka fito da shi don kuma aka ƙara koma wajen kwamitin nan kamar na gama na stakeholders din nan an zauna da su su wakilan malamai da suke cikin wannan kwamiti suka ce a'a in dai mutum ya sami kashi 60 cikin 100 a bar shi ya ci wani ku ce a'a kashi 80 shi ne saboda ai jarabawa ta aji hudu
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin yanzu kuma a madadin bakon namu Alhaji Adamu Muhammad Mansur babban sakatare a ma'aikatar ilimi kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don mazammikewa kai kokarin neman sani.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga Abdulaziz Adil Toro da sakonnin da ku masu haro kuka aika muna.
Sakonmu na farko ya fito daga Fatima Sade Saidu Daura ta ce fata alheri gari ku biye Hausa to mahukuntan jihar Zamfara da gwamnatin Najeriya ya kamata ku gaggauta daukar mataki akan kisan gillar da aka yi wa al'umma a jihar Zamfara ganin wannan haƙi ne da ya rataya a wuyanku na kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu da fatan Allah ya kiyaye gaba sai kuma sako daga Bafa Haruna Bajoga ya ce assalamu alaikum biye Hausa ina ta al'ummar musulman duniya murnar zagayowar watan da aka haifi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah ya ƙara mana soyayya a gare shi amin sai kuma sako daga Alhaji Umar Forever da A Adam Gashuwa sun ce muna fata shugaban Robert Mugabe na Zimbabwe zaya mutunta wa'adin da jam'iyyar sata Zanu PF ta bashi da ya saukar daga kargan mulki tun kafin wankin hulla bai kai shi dare ba sai kuma sako daga Yakubu Abdullahi Dambam ya ce salam biyo Hausa a yau na rubuto muku wasika ta ce dan najinjinawa hukumar zaben ƙasa ta Najeriya a ƙarƙashin shugabancin Farfesa Mahmud Yakubu saboda yadda hukumar ta gudanar da zaben gwamnatin jihar Anambra cikin tsari da kuma gaskiya ga dukkan ƴan takarda da suka shiga wannan zaben da fatan hukumar zaben Najeriya za ta bi irin wannan tsarin wajen gudanar da zaben ƙasa na shekarar 2019 amin sai kuma sako daga Fatima Sade Saidu Daura ta ce salam biyoyi Hausa yau ranar masu dinkin duniya ta ware dan yara wanda wannan ranar ta zo a daidai lokacin da yara ke buƙatar kulawa da samun tarbiya mai inganci ganin yadda wasu bata gari suke yaudarar yara dan bata musu tarbiya ta hanyar saka su har ƙarshayeshaye sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce hallaka wasu mutane fiye da 50 a wasu ƙauyukan jihar Zamfara da wasu da ake zarge masu satar shanu ne suka yi a ƙarƙashin makon da ya gabata hakan abin jimami da takeici ne da fatan jami'an tsaro na jihar za su ƙara azama sosai wajen samar da ingantaccen tsaro
ko a gaida Abdulaziz yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
Hukumar cin hanci da rashawa ta ƙasar Indonesia ta kama kakakin majalisar dokokin ƙasar kan zargin cewa yana da hannu a badakalar satar kuɗi dala Amurka miliyan 170 a jiya Lahadi ne aka tsare Satyan Novanto a wata cibiyar ta tsare mutane mai magana da yawun hukumar cin hanci da rashawa ya ce za a tsare shi na tsawon kwanaki 20 domin a yi masa tambayoyi ya ƙaryata duk wani zargin da ake masa hukumomin sun zargi Novanto da kasancewa cikin rukunin jami'an da suka yi amfani da wata sabuwar tsarin yin katin sheda na 'yan ƙasa domin satan kuɗaɗen gwamnati kan ƴan sanda sun yi kokarin kama Novanto a satin da ya gabata amma ba a same shi a gida ba shugaban Zimbabwe wanda ya dade yana mulkin ƙasar Robert Mugabe ya yi kunnen kashi ga wa'adin da aka bashi zuwa karfe 12 na ranar Litinin da yayi murabus ko a tsige shi Mugabe a wani jawabin da yayi a talabijin ranar Lahadi ya ce ba shi da niyan sauka daga mulki miliyoyin ƴan ƙasar ne suka saurari jawabin ta rediyoyinsu da talabijin da tsamanin cewa za su yi bikin ganin ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 37 ƙarƙashin Mugabe. Kotun kolin ƙasar Kenya ta amince da nasarar zaben shugaba Uhuru Kenyatta wanda ya lashe zabe da kashi 98 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin ga baki ɗayan sa amma in an jima za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinku game da dambarwar siyasar ƙasar Zimbabwe. Yanzu Amadu kuwa da kuwa nan sashen Hausa musamman Hafsat Maina Muhammad da ta taimaka wajen gabatar da shirin sai Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Robert ni Ladan Ibrahim yake cewa a cigaba da sauraron sashen Hausa domin ko ga Usman Ahmed Kabara nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe.